Hi, I see that you've been slain 882 times. Need a little help? See that your soul has succumbed to the ebb, big monster thrash. But know that hope is not lost. You've got a chance, all you need is to pony up the cash. For everything there's a cost. Leveling up is as easy as entering your card. Your info safe and secure, and in a moment you're buffed and the beast you can discard. He'll be defeated for sure. Pay to win is not as shameful as people say. An option to take, a simple microtransaction the others will claim. It's just a scam to get money from you to get to the end. You'll do a microtransaction, draining your wallet is your choice and no one else is here. You've fed your impulses all. Try on your own, but the boss is no joke, impossible. Unless you grease some more palms. Pay to win is not as shameful as people say. An option to take, a simple microtransaction the others will claim. It's just a scam to get money from you to get to the end. You'll do a microtransaction. Pay to win is not as shameful as people say. An option to take, a simple microtransaction the others will claim. It's just a scam to get money from you to get to the end. You'll do a microtransaction. An option to take, a simple microtransaction the others will claim. It's just a scam to get money from you to get to the end. You'll do a microtransaction. Pay to win is not as shameful as people say. An option to take, a simple microtransaction the others will claim. It's just a scam to get money from you to get to the end. You'll do a microtransaction. Da 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 la da 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 da